الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامو تيغابا ذكرت اللتافين بلوغ المرام إن شاء الله لغا كان حديثنا داري بيودة سبعين دبيار منا تيكين باب المساجد كتاب الصلاة wannan darasi yana karantar da mu tsawatarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi game da kawata masallatai annahyu an tazyinil masajid an hana kawata masallatai wa anhu an karbo hadisin daga gare shi wato Anas bin Malik wa anhu yani Anas bin Malik radiyallahu anhu an karbo hadisi daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik yace manzon Allah ya ce la taqumu sa'atu sa'ar karshe na duniya ba za ta tsaya ba hatta yatabaha an-nasu fil masajid har sai mutane sun fara takama da masallatai la taqumu sa'atu sa'ar karshe na duniya ba za ta tsaya ba wato duniya ba za ta zo karshen ta ba hatta yatabaha an-nasu har sai mutane suna takama fil masajid game da masallatai ma'anar yatabaha an-nasu yatafakharuna biha bin nafsi wa fil kasra mutane za su rika alfahari da masallatansu ta yawan mutane da ke sallah a gurin da kuma adon da masallatan nasu suke da shi kamar yadda ya zo a Jami'ul Usul littafin Ibn al-Athir a mujallad na 11 shafi na 210 haka ma littafin Nailul Awtar littafin al-Imam al-Shawkani a mujallad na farko shafi na 695 annabi sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid sa'ar karshe na duniya ba za ta tsaya ba har sai mutane suna alfahari da masallatai suna alfahari ta sashin ginin masallatansu suna alfahari ta sashin yawan mutane da ke zuwa masallatansu akhrajahu al-khamsa malamai biyar suka fitar da wannan hadisi illa Tirmidhi banda al-imam Tirmidhi inji Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala hadithin rawahu al-imam Abu Dawud fi kitabi salati babun fi bina'il masajid al-imam Abu Dawud ya ruwaito hadithin hakanan al-imam Ibn Majah ya ruwaito hadithin yana kitabul masajid wal jama'ati babu tashyidil masajid sannan al-imam an-Nasa'i ya ruwaito hadithin da kuma al-imam Ahmad bin Hanbal al-litafin al-mustadrak al-musnad mujallad na 3 shafi na 45 wato hadisin yana sunan Abi Dawud sunan Ibn Majah sunan an-Nasa'i sannan yana المسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أجمعين يأتي وصححه ابن خزيمة ابن خزيمة يا إنك توانا حديثي لتاف صحيح ابن خزيمة كتاب صلاة جمعة أبواب فضائل المساجد وبنائها حديثي ندبو دريبيو دستن لأيا كما محمد ناصر الدين الألباني شما يا إنك توانا حديثي لتاف صحيح سنن النسائي حديثي ندري شدا دتمانين دتارا صحيح سنن أبي داود حديثي ندري هدو دسبعين دبيار صحيح سنن ابن ماجه حديثي ندري شدا دهدو النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد ساعة كرشي ندوني بذات تأيابا أكوي ساعة تكرشي دوني ذات زو كرشي دقوان الله كتي دوني تازو كرشنتا kada Allah ya nuna mana wannan lokaci Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wannan sa'a na ƙarshen duniya ba za ta tsaya ba har sai mutane an wayi gari suna alfahari da ginin masallatai amma riwaya ta al-Imam an-Nasa'i yazo da wani lafazin ya bambanta yana sunan an-Nasa'i kitabul masajid المباهات في المساجد النبي صلى الله عليه وسلم يتي من أشراط الساعة من أشراط الساعة ينادق ألام من ساعة كرشي رواية الإمام النسائي ينادق ألام من ساعة كرشي أن يتباهى الناس في المساجد أو أي قريب متادسنا الفهري دمسلاتي كما ينال تافن صحيح ابن حبان كتاب صلاة باب المساجد حديثي ندبو دا دلي شدا دا أربعين دا بقوي حديث أنس بن مالك أنس بن مالك ينال تشوى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتباهى الناس في المساجد مزون الله يا هنا mutane su rika alfahari game da masallatai kaga hadisin yazo da lafazi kamar guda uku lafazi na farko shine wanda yafi shahara shine yasa ibn hajar ya kawo shi a littafin bulughul maram lafazi na farko shine la taqumu sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid sa'ar karshe na duniya ba za ta tsaya ba sai mutane suna alfahari da ginin masallaci lafazi na biyu shine yake sunanun nasa'i من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد ينادق ألام من ساعة كرشين دونيا متانيس لك الفحري دقين المسلات لفظين أكو شيني حديثي نأنس بن مالك ونن حديثين موقوف ينتوى نها رسول الله منظر الله يا هنا an yatabaha an-nasu fil masajid mutane su rika alfahari da masallatai wadannan riwayoyi gaba dayan su sun inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yake nufi da alfahari da masallatai yatabaha an-nasu idan ka duba sharhin sunan abi daud aunul ma'bud mujallad nabi shafi na 118 da kuma nailul autar litafin al-imam ash-shawkani شرح بلوغ المرام مجلد نبي شافي ندري دهام سند بقوي فبين ذلك نفيد يتباهى الناس يتفاخر في شأنها أو في بنائها متاني ذا سوريك ينتاك أما توجن جنم مسلاتي كوكما توجن واتو ينيم مسلات الناس يعني يتفاخر كل أحد بمسجده kowa zai rika takama da masallacinsa yana alfahari da masallacinsa wa yaqulu yana cewa masjidi arfa'u masallacina yafi girma aw azyanu ko masallacina yafi kwalliya aw awsa'u ko masallacina yafi fadi aw ahsanu ko masallacina yafi kyau suna fada riya'an wa sum'atan wajtilaban lilmidha suna fadi ne saboda riya da kuma fadan aikin alkhairi da suka yi saboda neman ayaba musu akwai malamin da ake kiransa al-Imam Abu al-Abbas Ahmad bin Hussein ibn Raslan yana cikin malaman farko waɗanda suka yi sharhin sunan Abi Dawud ibnu Raslan, ya rasu a Kudus hijirana da shekara 844, shekarunsa 591 rabuwansa da duniya yanzu. Allah madaukake ya masa rahama. Yana da sharhi na Sunan Abi Dawud, yace hazal hadis, wannan hadisin na Anas bin Malik, Allah ya kara masa yarda. Fihi mu'jizatun zahiratun li ikhbarihi sallallahu alaihi wa sallam amma sayaqa'u ba'dahu. Wannan hadisi akwai mu'jiza tattare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wannan hadisi yana daga nau'in mu'jizar manzon Allah, saboda Annabi ya bada labarin abinda zai auku a bayan ya tafi, sai ya ce kuma gashi abin nan ya riga ya auku. Fa inna tazwiqal masajid qawata masallatai wal mubahatu, da yin alfahari da masallatai bi zakhrafatiha, ta kwalliyan da aka yi wa masallatan, kasura min al muluki wal umara fi hadha zaman, wannan abu ne da ya yawaita ga sarakuna da shuwagabanni a wannan zamani. In ji wannan malami, shekararsa 591 da mutuwa yanzu kusan shekara 600 rabuwansa da duniya, amma yake cewa a zamaninsa wannan abin da Annabi ya faɗa ya yawaita sarakuna, domin kamar zamanin da za ka samu sarki yana gina masallaci a kofar gidansa, to za ka samu kamar yanda sarki yake ƙoƙari ya ga ya gina babban fada, haka kuma yake nuna yake ƙoƙari ya ga masallacinsa yana da girma, yana da kwalliya. Don haka abin alfahari ne, yana cewa a zamaninsa a birnin Al-Qahira ta Misra wa Sham da Siriya wa Baitul Maqdis za ka samu duka shugabanni suna haka. Ta ina suke samun kuɗin da suke kawata masallatan? Ya ce bi akhzihim amwalan nasi zulman, suna karban dukiyar talakawa ta hanyar murdiya, wa imaratihim bihal madaris ala shakin badi, sannan suraya makarantu masallatai akan siffofi waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatarwa akai. Nas'alullaha salamata wal afiya. Hadisi na gaba, وعن ابن عباس رضي الله عنهما انكر بو حديث نن daga Abdullah ibn Abbas, Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abbas yace manzon Allah ya ce ma umirtu bitashyidil masajid, ni ba a umurce ni in dankare ginin masallatai ba. Akwai bambanci da na gina gida da kuma na shirga ginin gida ko na dankare ginin gida, akwai bambanci. To ko da larabci haka ne. Hadisin akhrajahu Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi yana Kitabus Salat, babun fi bina'il masajid, hadisin 448, yace wa sahahahu Ibn Hibban, kuma Ibn Hibban ya inganta wannan hadisi a littafin sa Sahihu Ibn Hibban, كتاب الصلاة باب المساجد ذكر العلة التي من أجلها كره تشييد المساجد, حديث ندبو دا دريشدا دا 49. هكا محمد ناصر الدين الألباني شما يا إنغا تحديث الصحيح سنن أبي داود, حديث ندريهدو دا 47, دا كما صحيح الجامع الصغير, حديث ندبو بيار دا دري بيار دا 50. وانا حديث بايا كان سبكينا Ibn Hajar ya datse shi. In ka duba Kitabul Musannaf na Al-Hafiz Abdul Razzaq, yana Kitabu Salati babu tazyinil masajid wal mamarri fil masjid, hadisi na 4984, hadisin Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas yace qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, annabi yace ma umirtu bi tashyidil masajid, ni ba a umurce ni in shirga ginin masallatai ba. Sai Abdullah ibn Abbas yace amma wallahi na rantse da Allah, la tuzakhrifunha, lallai ku dinnan sai kun kawata ginin masallacin, kama zakhrafatil yahud wan nasara, kamar yanda kristoci da yahudawa suka kawata wuraren ibadansu. Wannan shine tamamul hadis. Amma Ibn Hajar ya datse iyakar maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam, bai kawo ƙarin maganar da Abdullah ibn Abbas ya faɗa ba bayan kawo hadisin. Abdullahi ibn Abbas sai da ya rantsa da Allah yace wallahi la tuzakhrifunha na rantsa da Allah sai kun kawata ginin masallatan kamar yanda manzon Allah ya hana shi ba a umurce shi yayi ba amma ku za ku yi hadisin yana al-musannaf ibn abi shayba kitabu salati fi zinatil masajid wa ma jaa fiha hadisi na 328 wa huwa mawqufun anhu hadisin ya tsaya ga Abdullah ibn Abbas Allah ya kara musu yarda wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari al-imam al-bukhari ya kawo hadisin ya rataya shi bi sigatil jazmi yana kitabu salati babu bunyanil masjid kafin hadisi na 446 a sahihul bukhari al-imam al-bukhari ya kawo bayanin Abdullah ibn Abbas din wanda yake cikin bulughul maram wanda al-imam Abu Dawud ya sadar da isnadin hadisin shi yasa Ibn Hajar ya kawo wannan riwaya a littafin bulughul maram riwayar al-imam Abu Dawud saboda isnadin sa mawsulun hadisi na 448 in ka duba Fathul Bari sharhin sahihul bukhari a mujallad na farko shafin 539 Abdullah ibn Abbas ya rawaito hadisin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma umirtu bi tashyidil masajid ni ba a umurce ni da shirga ginin masallatai ba da dankare ginin masallatai kalma ta tashyidu in ka duba an-nihayatu fi garibil hadisi wal athar littafin ibn al-asir a mujalladi na 2 shafi na 517 kamar yanda yazo a sharhu sunna littafin al-imam al-bagwi mujallad na 2 shafi na 349 al-imam al-bagwi yana cewa al-muradu min at-tashyid kalmar at-tashyid wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da ita ma umirtu bi tashyidil masajid kalma ta at-tashyid ma'ananta raf'ul bina'i wa tatwiluhu a daga gini ayi gini da tsawo wannan shi ake kira at-tashyidu dan aka ce wane ya shirga gini yayi babban gini ko ya dankare gida kaga yana nuna ba karamin gida bane to ko da larabci akwai bambanci wannan shi yasa Allah subhanahu wataala ya fada a suratu nisa'i ayata 78 yana cewa aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada allati tuwila bina'uha wato Allah yana cewa duk inda kuke mutuwa za ta riske ku koda kuna cikin benaye waɗanda aka shirga ginin su benaye da aka yi ginin su da tsawo shine burujin mushayyada don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma umirtu bi tashidil masajid ni ba amin umurni wato in yi gini mai tsawo ba in yi gini mai girma ba a yi min umurni in kawata ginin ba in ka dauki fasaran Abdullah ibn Abbas ya fasara kalmar at-tashyid da kalmar da yake cewa la tuzakhrifunha az-zakhrafa abinda ake kira az-zakhrafa kawata gini shine an-nuqush aiza ne a jikin gini wa tasihibul hitan wa tamwihuha bizahabi katangar masallaci ya zama an shafa masa zinare an masa zane an man rubutu in ka duba jami'ul usul a mujallal na 11 shafin 309 haka kuma aunul ma'bud mujallal na 2 shafin na 83 al-imam hamd bin muhammad al-khattabi mai sharhi sunan abi daud الإمام الخطابي يأتي معنى قوله لا تزخرفنها عبد الله بن عباس يأتي نارن سيدا الله سيكون قاوة جين مسلا تنعجين دا منظم الله يأتي شيبا أمس أمرني يأيبا معنى سا لا تزيننها للذاك قاوة جين مسلا أصل الزخرف الزهب أبين دا أكي تيوى الزخرف دالارب جي شين زيناري wanda aka narka ake rubutu da shi wanda shi ake kira az-zukhruf wanda Abdullah ibn Abbas ya amfani da ita wannan kalma wato abinda ake nufi za a narka zinari ku rika rubutu da zinaran kuna yin zane a jikin masallatai bi zahabi wa nahwihi wa minhu qawluhum shi yasa da larabci akan ce zakharafa ar-rajulu kalamahu mutumin ya kawata maganarsa me ake nufi zayyanahu bil batil, mutumin ya kawata maganarsa da ƙarya. Kalma ta az-zukhruf ma'ananta at-tazyin, za a kawata ginin masallaci ta zane-zane da rubuce-rubuce da kuma amfani da zinari da sauransu. Wal ma'ana, al-Imam al-Khattabi yace abin da yake nufi shine innal yahuda wan nasara, yahudawa da kristoci, yahudawa da kristoci, waɗannan su riga addininsu ya riga zuwa kafin da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wato kafin manzon Allah ya taho duniya. Dama akwai yahudanci, akwai kristaniti, to waɗannan mabiya addinan, innama zakharaful masajid innama harrafu wa baddalu. Al-Imam al-Khattabi yace daga lokacin da suka fara kawata wuraren ibadansu, daga lokacin da suka canza maganar Allah, suka bar aiki da dokokin Allah, tarakul amala bima fi kutubihim, sun bar aiki da abin da ke cikin littafansu. Ya za a yi su jawo hankalin mutane zuwa ga addinin? To bari a yi wa wurin ibadan ado. Saboda haka sai aka dinga yin kwalliya ma wuraren ibada. Al-Imam al-Khattabi yace abinda Abdullah ibn Abbas yake nufi, fa antum tasiruna ila misli haliha, ku musulmai kuma za ku kai ga irin halin waɗancan. Iza talabtum ad-dunya bid-dini, idan aka wayi gari kuna neman addini da duniya da addininku, kuna neman duniya da addininku, idan kuna neman duniya da addininku, to za a wayi gari kun bar aiki da littafi, kun koma mai da hankali ga ginin wuraren ibada. Wa taraktumul ikhlasa fil amal, kun bar ikhlasi wajen aiki, ba ikhlasi bane abin la'akari, wani irin gini muka yi wa masallacinmu. Wa sara amrukum ila al-mura'ati bil masajid, al'amarinku sai ya koma riya game da masallatai. Wal mubahati fi tashyidiha, ku rika taƙama ta wajen gininsu, wa tazyiniha, da kwalliyansu. Kama zakharafatul yahudu wan nasara, kamar yanda yahudawa da nasara suka dinga kawata wuraren ibadarsu. Aliyu al-Qari yace wa haza bid'atun, kawata masallaci bid'a ne, li'annahu lam yaf'alhu alayhi salam, saboda manzon Allah bai aikata shi ba. Wa fihi muwafaqatu ahli alkitab, hakan yin hakan yana zama dacewa da ainihin al'adar ahli alkitab. Don haka kalma ta az-zukhruf ma'ananta an-nuqush wa at-tasawir biz-zahab, in ka duba an-nihayatu fi gharib al-hadith wal athar, abinda ake nufi da az-zukhruf maganar Abdullah ibn Abbas shine a kawata gini ta zane-zane da yin hoto da shafa masa zinari. Hadisi na gaba, wa an Anas radiyallahu anhu, an karbo hadisi daga Anas Allah ya kara masa yarda, qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yace, uribat alayya ujuru ummati, an bijiro min ladan al'umata, an bijiro min ladan al'umata, wato an nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam yanayin ladan musulmai mabiyan shi. Uribat alayya ujuru ummati hatta alqazatu hatta haki yukhrijuha ar-rajulu min al-masjid, wanda mutum ya fitar daga masallaci sai da aka nuna min, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud ya rawaito hadisin, yana kitabu salati babun fi kansil masjid, hadisi na 4619, wa Tirmizi, da kuma al-Imam Tirmizi yana kitabu fada'il al-Qur'an, hadisi na 2916. Ibn Hajar yace wastagrabahu, al-Imam Tirmizi yace hadisin bako ne, shine istagraba, abinda al-Imam Tirmizi yace shine haza hadisun garibun, wannan hadisin bako ne, la na'rifuhu illa min hazal wajhi, ba mu san hadisin nan ba sai ta wannan fuskar isnadin. Wa zakartu bihi Muhammad ibn Isma'il, al-Imam Tirmidhi yace wannan hadisin na tambayi al-Imam al-Bukhari, shine Muhammad bin Isma'il, na tambayi al-Imam al-Bukhari, mun yi bita game da isnadin wannan hadisi, falam ya'rifuhu, shi ma kansa al-Imam al-Bukhari bai san wannan hadisin ba. Wastagrabahu, al-Imam al-Bukhari ya nuna cewa hadisin bako ne, kaga ya nuna kenan hadisin bai inganta ba. Wannan kalma ta istagrabahu kalma ce da take nuna hadisin yana da rauni, amma duk da haka ya kawo hadisin saboda cewarsa wa sahahahu ibnu khuzaima ibnu khuzaima ya inganta hadisin yana kitabu salati alitafin sahihu ibnu khuzaima babu fadl ikhraj alqaza min almasjid hadisi na 2297 hadisin yana da tsawo ya kawo rabin sa ne karshen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa uridat alayya zunubu ummati kuma an nuna min zunuban al'umma ta kamar yadda aka nuna min ladan su falam ara zamban banga wani zunubi a'azamu wanda yafi girma falam ara zamban a'azama min suratin min alquran aw ayatin utiyaha rajulun mutumin da aka bashi damar haddan wata sura ta alqurani ko wata aya thumma nasiyaha daga baya ya manta wannan sura ko ya manta wannan aya banga zunubin da yafi girma a wajen Allah fiye da na wannan mutumin ba wanda ya taba haddan wata sura ta alqurani daga baya ya manta wanda ya taba haddan wata aya ta alqurani daga baya ya manta banga zunubi wanda ya girma irin na wannan mutumin ba karshen hadisin kenan don haka hadisin bai inganta ba babu shakka kamar yanda al-Imam Tirmidhi ya fada yayi bitan hadisin isnadin sa tare da al-Imam al-Bukhari amma al-Imam al-Bukhari shi ma yace hadisin bako ne wato cewar bako ne ba a san shi ba cikin hadisai da suka shahara daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka Muhammad Nasiruddin al-Albani yake cewa hadisin da'ifun ne bai inganta ba in ka duba da'iful jami'i saghir hadisi na 3700 da kuma da'iful targhib wa tarhib hadisi na 184 amma hadisin ma'anarsa ta inganta ma'anarsa wato shine falalan mutun ya tsaftace masallaci akwai falala ga wanda ke gyara masallaci wanda yake hidimar masallaci wannan ya dace da wasu hadisai ingantattu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma nassin hadisin babu shakka bai inganta daga manzon Allah ba al-Imam ash-Shawkani al-Litafin Nail al-Awtar a mujallad nabi shafi na 159 yace qala ahlul lugha masana harshen larabci suna cewa al-qaza fil aini wash-sharabi mimma yasqutu fihi abinda ake nufi da al-qaza al-qaza hatta al-qazatu an nuna min ladan al'ummata har haki me ake nufi da haki haki wato shine wani abu da ya fada a idonka ko ya fada a cikin abincin da kake sha to kalma ta haki kalma ce da wato ake nufin wani abu da ya shigo wanda bai dace yana gurin ba ciyawa ce kura ne sauransu thumma stu'mila fi kulli shay'in yaqa'u fil bayti wa ghairihi saboda haka daga baya larabawa suna amfani da wannan kalma ta al-qazat duk wani bakon abu da ya shigo wurin da bai dace a same shi a gun ba sai a ce mar al-qazatu wato kamar kazanta a cikin masallaci a samu ciyawa a masallaci kaga ai ba mahallin sa bane wannan shi ake ce mar haki an samu haki cikin masallaci a samu kura a masallaci ba mahallin sa bane wa in kana yasiran koda kadan ne duk wani abin da aka same shi a cikin gini aka kawar da shi da larabci ana kiran sa al-qazat yace qala ibnu raslan a sharhin wannan hadisi a sunan abi daud yana cewa fihi targhibun fi tanzifil masajid wannan hadisi yana kwadaitar da mu tsaftace masallatai duk da cewa hadisin lafazin sa bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ma'anarsa ta inganta yana kwadaitar da mu tsaftace masallatai mimma yahsulu fiha min alqumamatil qalila wato shara da ake samu kadan a cikin masallaci a kauda shi annaha tuktabu fi ujurihim ana rubuta wannan a cikin ladan mutun a ranar tashin kiyama zai samu falala mai yawa babu shakka hidimar masallaci abu ne mai lada mai yawan gaske yana bukatan bayani mai tsawo wanda a takaice malamai na cewa duk mutumin da yake hidimar masallaci baya taba haduwa da bala'i mai gigita shi a rayuwarsa duk wanda ke hidimar masallaci baya taba haduwa da wani bala'in da zai gigita shi a rayuwarsa don haka babban kariya ce ga mutum a same shi yana hidimar masallacin Allah subhanahu wataala wa tu'rabu ala nabiyihim ladan ayyukan mu ana nuna su ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa idza kutiba hadha alqalil ibnu raslan yace to idan kuwa ciyawar da ka cire daga masallaci ka fitar da ita ko wani tsinke ka gane ka dauke ka fidda shi ko kura akan darduma ka kakkade wannan dan karamin aikin an nuna wa annabi ibnu rasulan yace to fa kaifa bil kabir ina kuma babban aikin da kake yi a duniya kaga shi ma ana nuna wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'rabu min babil aula wadannan hadisai da muka karanta suna nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsawatarwa game da ginin masallaci kada a kawata ginin masallaci akan haka malaman sunna fahimtar su tazo kashi biyu cewa kawata ginin masallaci bashi da kyau wanda shine fahimta ta farko wanda shine zahirin hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shi yasa Ibn Hajar ya kawo waɗannan hadisan al-Litahin Bulugul Marar ya kawo hadisin Anas bin Malik ya kuma kawo hadisin Abdullah bin Abbas hadisin Anas bin Malik la taqumu sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid sa'ar karshe na duniya ba za ta tsaya ba sai mutane sun koma takama da masallatai سنة حديث عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرت بتشييد المساجد نيبا أيمين أمرني إن شرق جن مسلا شبا ودنا حديثي إشارة نيدا ابن حجر يقول ين جني نمسلا شيدا جرما يا صحابة مسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاوة مسلا شي يا صحابة مسنة رمضان الله صلى الله عليه وسلم ونكما ita ce fahimtar akasarin malaman sunna galibin malaman sunna sun hana suna cewa makaruhi ne a kawata masallaci daga cikin waɗanda ke da wannan fahimta akwai al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani shi kansa mai litahin Bulugul Maram da kuma al-Imam Shawkani in ka duba Nailul Awtar fi sharhi Muntaka al-Akhbar yana cewa kawata ginin masallaci bid'a ne kawata ginin masallaci bid'a ne in ka duba mujallal nabi shafi na 448 akwai dalilai kamar guda 6 wanda suke nuna cewa kawata ginin masallaci ya kauce ma sunnar manzon Allah dalili na farko annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya bai yi ba manzon Allah har ya bar duniya bai kawata ginin masallaci ba har ya bar duniya hakanan sahibinsa sayyidina abubakar ya gama mulkinsa shugabancinsa ya bar duniya haka nan sayyidina umar da manzon Allah da sayyidina abubakar da sayyidina umar matu wa laysa fil masjidi sharafatin wala mihrabin manzon Allah har ya bar duniya masallacinsa ba a yi ginin sa mai girma da kuma ado a jikin shi ba haka zamanin sayyidina abubakar da kuma zamanin sayyidina umar kai koda goshin masallaci babu a zamanin waɗannan sahabbai guda biyu سيدنا أبو بكر سيدنا عمر المهراب لا نقوش ولا زخرفة باب ربوتو أجك مسلاتي باب ونقلية باب فنتي إلا كوي أنجنا جنن توب ليسا نا أنجن كيشي جنكا كمنا رسان دبينو إلا إياكا دونكا لوكا تند أكا كاو زامن سيدنا عمر سيدنا عمر ياكا رتاوة رواء كان wato yin ado ma masallatai yayi umarni a yawaita ginin masallaci saboda karin fadin da addinin musulunci ya samu a zamanin shi amma kuma yana bada umarni yana cewa akinnan nasa minal matar ka suturta mutane daga ruwan sama kadai wa iyyaka an tuhammira aw tusaffira karka yadda kayi wa masallaci fentin ja ko fentin yellow fataftinan nasa bare har ka fitinar da mutane game da ibadarsu wannan yana sahihul bukhari magana sayyidina umar umurnin da yake badawa a lokacin da yake umurni cewa a gina masallaci yake cewa kada a yi wa wannan masallacin fentin ja ko fentin yellow kada a yarda ayi in ka duba sahihul bukhari kitabu salati babu bunyanil masjid yana tarjamar babin tarjama na wannan babi al-Imam al-Bukhari ya kawo maganar sayyidina Umar kafin hadisi na 446 haka in ka duba littafin al-Muhalla littafin Ibn Hazmi a mujallal na 4 shafin 248 me yasa sayyidina Umar yayi wannan umurni kaga zamanin sayyidina Abubakar ya rasu masallaci yana ainihin siffar yanda yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam. Zamanin sayyidina Umar ya yi umarni a gina masallaci, amma fa ga ka'ida, a kun aka yi wa masallaci kwalliya ko wani ado. Sayyidina Umar yana cewa idan ka yi wa masallaci zane-zane, fentin ja ko yalo ko wani abu, fataftinan nasa, za ka fitinantar da mutane. Za ka fitinantar da mutane. Me ake nufi da zai fitinantar da mutane? Kamar Sayyidina Umar ya fahimci haka ne ta labarin da ya gabata, lokacin da wani da ake kiransa Abu Jahmin ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar darduma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan darduma yana sallah, bayan wani lokaci manzon Allah ya ce a mayar da wannan darduma ga shi wanda ya aiko ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cewa fa innaha alhatni anifan an salati, saboda wannan darduma ta shagaltar da ni game da sallah na. Wannan yana sahihul Bukhari, sahihu Muslim, muttafaqun alai. Manzon Allah ya ce darduma ya dauke hankalinsa game da sallah, saboda zane-zanen darduman, a mai da shi, a kawo masa darduman da ba shi da wani launi. Idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai mai da darduma saboda yana da ado, to ina ga masallacin da ake sallan kuma ciki? Darduma ya ɗauke hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam. In ka duba sharhin wannan hadisin a Fathul Bari a mujallar na farko, shafi na 339, Ibn Hajar ya ce wa yahtamilu an yakuna inda Umar min zalika ilmun khasun bi hadhihi almas'ala, kayu sayyidina Umar yana da ilimi na musamman game da wannan mas'ala, shi yasa ya bada wannan umarni. Kada a yi wa masallaci ado, saboda adon zai dauke hankalin mai sallah. Kuma dama muhimmancin sallah ga musulmi shine ya zama cikin sallan an samu nutsuwa ga mutum, sannan an samu tunanin ibadar da yake yi. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana, idan dai hankalinka baya cikin sallah, to ladanka ma ya kare, baka da lada a cikin wannan sallah. Saboda haka duk abin da zai raba hankalinka da ita sallah, ya kamata a kauda shi daga masallaci. Shi yasa akan darduma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara. Wannan yasa Ibn Hajar yake cewa ba mamaki sayyidina Umar a dalilin wannan abu da ya auku ya samu fahimtar cewa masallaci ba wuri bane da ya kamata a samu kwalliya da ado da sauransu, tunda darduma kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah a kai, ya ce a mai da ita. Saboda me? Saboda darduma tana ɗauke hankalinsa. Wannan shine bayanin Ibn Battal, wanda daga cikin masana ilimin hadisi, wanda Ibn Hajar ya kawo bayaninsu a littafin Fathul Bari, yana cewa haza yadullu ala anna sunna fi bunyanil masjidi alqasd, wannan yana nuna cewa sunnar annabi game da ginin masallaci shine a takaita, kada a tsawwala a kashe kuɗi mai yawa saboda ginin masallaci. Wannan shine ainihin sunnar manzon Allah, wa tarkil guluwwi fi tahsinihi, kada a tsawwala ta wajen kyautata shi. Yace faqad kana Umar ma'a kasratil futuhi fi ayyamihi, zamanin sayyidina Umar an samu nasaran yaki mai yawa, musulmai sun ci nasara a yaƙe-yaƙensu masu yawa. Wa sa'atin mali indahu, sannan ga dukiya tana zuwa Madina, dukiya daga sassan duniya. Kaga kenan a wannan lokaci akwai damar a gina masallaci wanda yafi kyau a duniya gaba daya. Amma duk da haka sayyidina Umar ya bada wannan doka, yace kar a yi. Saboda me? Saboda ita sallah, masallaci wurin sallah ne, sallar kuma tana da ka'ida. Dole ne mai sallah hankalinsa ya koma ga sallah. Idan hankalin mai sallah yana ginin masallaci, to sallar banza yake. Saboda haka ƙawata ginin masallaci bai dace da sunnar manzon Allah ba. Wannan dalili yasa sayyidina Umar yake bada wannan umarni. Sai yace kaman zamanin sayyidina Usman kuma. Summa kana har sayyidina Umar ya bar duniya. Lam yugayyiril masjida amma kana alayhi. Sayyidina Umar bai canza masallacin annabi daga yanda yake ba. Bai canza masallacin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Wa inna muhtaja ila tajdidihi. Abinda kawai ya bukata shine a jaddada ginin masallacin, li anna jaridan nakhli, قد نخير في أيامه سبودا ainihin jin kan da aka yi wa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sayyidina umar ya riga ya tsufa saboda haka aka canza jin kan amma ba wai an kawata ginin an canza shi daga yanda yake a zamanin manzon Allah ba bayan sayyidina umar ya rasu summa kana usman sai sayyidina usman ya samu shugabanci lokacin sayyidina usman ya samu shugabanci wal malu fi zamanihi aksar dukiyar da musulmai suka samu a zamanin sayyidina Usman ta fi yawa akan dukiyar da aka samu a zamanin sayyidina Umar fa hafsadahu don haka sai sayyidina Usman ya kyautata ginin masallaci sa aka yi mai dade aka masa plaster abinda da babu shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka wannan dade da aka yi wa masallaci da plaster da aka yi wa masallaci da ƙara fadin sa a sahabbai ba su kyale sayyidina Usman ba faqad ankara ba'd sahabati alayhi sahabbai suka ce a wannan abin da kai fa manzo ya bar duniya bai yi shi ba sayyidina Abubakar bai yi ba sayyidina Umar bai yi ba saboda haka sayyidina Usman sahabbai ba su sallama mar ba abin da ya aikata na canza tsarin ginin ba wai ainihin wato yin ginin ko ƙara fadin sa ne muhimmi ba ya canza tsarin ginin amma ibnu hajar ya kawo wannan bayani a karkashin wannan hadisi a cikin fathul bari mujallad na farko shafin 338 yana cewa awwalu man zakharafa al masajid ko abinda sayyidina usman ya aikata ba wai ya kawata ginin masallacin ne yadda manzon Allah ya hana ba illa dai ya kyautata ginin masallacin akwai bambanci tsakanin an kyautata ginin masallaci da kuma an kawata idan an yi gini kawai wannan an kyautata gini ne amma idan aka ce an kawata fa shine a kawo zinare a mulka a kawo abubuwa na tsada wanda ba lalle sai an sa ba ai ta samu wannan gini wannan shi ake cewa kawatawa shi sayyidina Usman bai kawata ginin ba ya kyautata ginin ne amma duk da haka sahabbai ba su bar shi ba farkon wanda ya kawata ginin masallaci shine Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan wanda ya karbi shugabanci bayan rasuwar mahaifinsa shine Abdul Malik bin Marwan ya samu shugabanci bayan rasuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shekara 75 bayan rasuwar manzon Allah da shekara 75 a wannan lokaci Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan ya karbi shugabanci zamanin sa babu shakka zamani ne da aka samu habaka da kuma fadadan musulunci a sassan duniya gaba daya a tarihin Banu Umayya babu zamanin da aka samu ci gaba irin zamanin shi wannan sarki da ake kiransa Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan saboda a zamanin sa musulunci ya ƙara fadi sai da ya isa kasar China kaga musulunci ya isa China bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 75 zuwa bai ma cika shekara 100 ba a zamanin wannan sarki musulunci ya isa China a zamanin sa kuma ya iso Asbaniya shine kasar Spain a zamanin sa musulunci ya isa kasar Spain kaga ya kai iyakoki da Faransa saboda haka ya shiga daular Turawa saboda haka an samu ilimi game da yanda Kiristoci suke gina wuraren ibadar su da Yahudawa labarai na isowa da Damascus musulmai na samun karin fahimta game da tsarin waɗannan addinai to sai wannan sarkin yasa aka fara kawata masallaci a irin tsarin da Kiristoci da Yahudawa suke yi kaga sai ya tabbata abinda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wannan ya auku ne kuma a daidai lokacin da sahabban manzon Allah suka kare domin zamanin da ya fara shugabanci hijira na da shekara 86 zamani ne da akasarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun riga sun rasu saboda haka tabi'ai ne suke da shahara na ilimi a wannan lokaci sannan kuma a wannan lokaci ana tsoron masu mulki na Banu Umayya ana shakkan su don haka malamai da dama sun yi shiru saboda tsoron fitina wannan in ka duba Fathul Bari zaka gani in ka duba Fathul Bari zaka ga bayani da Ibn Hajar ya kawo game da tarihin ginin masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka auna da waɗannan hadisai waɗanda Ibn Hajar ya kawo a littafin Bulughul Maram a littafin Nailul Awtar a mujallad nabi shafin 177 yace faqad rawa Ibn Majah an Umar marfu'an hadisi ya zo daga sayyidina Umar yana cewa ma sa'a amalu qaumin qattu illa zakhrafu masajidahu babu mutanen da aikin su zai baci sam face an waye gari suna kawata wuraren ibadar su kuma wannan haka ne wato da zaran kaga mutane damuwar su ita ce kawata wurin ibada to aikin su ya baci inji Sayyiduna Umar idan kaga mutane kokarin su shine kawata ba kyautatawa ba mu bambanta tsakanin kalmomin nan kyautata gini da kawata gini akwai bambanci kawata gini bayan ginin yana da kyau sannan ana saka masa abin da bai ma dace a samar ba amma a manna masa zinari a samar abubuwa na tsada da kuɗi ai ta rubutu ga wanda yake tafiya kasashen duniya yaga yadda suke yi ai ta rubutun ayoyin alqur'ani a jikin daki in ka tafi masallatan Madina Makka duk haka zaka gani wannan shi ake cewa kawatawa a kawata gini Sayyidina Umar yace duk waɗanda suka maida hankali wajen kawata gini to aikin su ne ya baci kuma dama bayan da za a yi mutun addinin sa ya lalace bai samu inda ya raba ba idan addinin mutun ya lalace to zai kokari ya samu inda ya raba kamar yanda Abdullah ibn Abbas yake fada kuma yanda al-Imam al-Khattabi ya fassara ahadul kitabi su riga su rabu da Allah ba sa aiki da littafin to me ya rage ya za a yi su kama hankalin jama'a shine sai su dankara dankaran coci manya a yi musu ado a ciki a kashe kuɗi mai yawa so idan jahili ya shiga wannan tsadan abin da ke cikin wurin sai ya dauki hankalin sa shikenan sai ya dauka a wurin addini na gaskiya ne alhali an riga an bar addini tuni to duk wanda ya bar Allah zaka samu ya rabe da wani abu saboda yaudara misali idan boka ya rabu da Allah baya aiki da umarnin manzon Allah me ya rage masa yanda zai kama hankalinka sai ya nada rawani mai girma yayi mursisi in ka ganshi sai ka dauka waliyi ne kaga da rawani zai ja hankalinka amma ya riga ya rabu da Allah galibi masu ta'allaka da rawani ba duka ba akasari zaka samu mutum yana rabewa da rawani idan ya bar Allah saboda addinin sa ya riga ya baci inda ya rage ya ja hankalinka shine ya baka ya ja hankalinka ta siffar ibada ba ta ainihin aikin ibadan ba Allah ya kare mu a lokacin da Sayyiduna Usman ya kyautata ginin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana sahihu Muslim حديث ينا صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل بناء المساجد والحفظ عليها حديث ندري تقص دا تلاتين دا اكو حديث عبيد الله الخولاني عبيد الله الخولاني يبعد الابار انشيوا لوكا جن سيدنا عثمان لوكا جن ديسا اكروس مسلا جن النبي صلى الله عليه وسلم اكساك سابا جني يكوت تجنن sahabbai suka yi ta magana ankara ba'du sahabati alaihi dan me yayi irin ginin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi shi ba sayyidina usman yayi huduba yana sahihu muslim sayyidina usman ya ce musu innakum qad aksartum kun yawaita magana akan abin da na aikata to abin da na aikata na kyautata gini bai saba ma maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba inji sayyidina usman yace saboda سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزون الله yana cewa man bana lillahi masjidan wanda ya gina wurin ibada domin Allah yabtagi bihi wajhallahi inde yana neman yardan Allah ne ta dalilin wannan gini banallahu lahu baitan fil janna Allah zai masa gini a gidan aljanna Allah zai gina masa gida a cikin aljanna naji annabi ya faɗi wannan kaga ya wanda shi yake nuna maka abinda Sayyiduna Usman ya aikata ba kawata gini bane ya kyautata gini ne saboda yayi aiki da wannan hadisi man bana abinda ya aikata albina'u ne ba at-tashhidu bane wanda yayi ginin masallaci domin Allah to ga abinda Allah zai masa wanda in ka duba littafin tarihi na Madina zaka ga bayanin yadda Sayyiduna Usman yayi da kuma irin jawabin da yayi masahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam littafin tarihi na Madina babu kamar wafa'ul wafa'i bi akhbaril mustafa wafa'ul wafa'i bi akhbaril mustafa tarihi na Madina littafin al-Imam as-Samhudi mujallad nabi shafi na 355 saboda haka abinda sayyidina Usman yayi malaman sunna kaf sun ce ba kawata gini bane ya kyautata ginin masallaci ne amma duk da haka sahabbai ba su kyale shi akai ba Anas bin Malik yana cewa yatabahuna biha thumma la ya'murunaha illa qalila. Wannan ma yana cikin ta'alikin al-Imam al-Bukhari. Mutane za su yi ta kawata ginin masallatai sannan ba za su raye masallatan ba face dan kadan. Ka duba kitabu salati babu bunyanul masjid hadisi na 446 wanda Ibn Hajar al-Asqalani yake cewa hadisin mausul littafin Fathul Bari mujallad na farko shafin 539 wato hadisin yana musnadul imam Abi Ya'la kitabul masjid babun fil ladina yatabahuna bil masjid hadisin 212 kuma hadisin babu shakka ya tabbata daga Anas bin Malik sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahihu Ibn Khuzaima kitabu salati juma'u abuwa bi fadlil masajid wa bina'iha hadisi na 260. Anas bin Malik yana cewa wanda ya rawaito hadisin farko hadisin da muka yi magana akai la taqumu sa'a hatta yatabaha an-nasu bil masfil masajid sa'ar karshe ba za ta tsaya ba sai mutane sun koma alfahari da masallatai shine Anas bin Malik yace ya tabahauna biha mutane za su yi ta takama da ginin masallatai sun mala ya'murunaha illa qalila sannan ba za su raye masallatan ba face dan kadan suna alfahari da suna da babban masallaci amma masallacin ba a raya shi wannan alama ce ta tashin kiyama. Dalili na biyu wanda malaman sunna suke cewa yin kwalliya wa masallaci bai dace da sunnar annabi ba sallallahu alaihi wasallam saboda an samu bayanin sahabbai baya ga waɗannan hadisai da muka karanta a littafin Bulughul Maram. Misalin su shine hadisin Abdullah ibn Umar wanda yake cewa nuhina aw nahana an nusalli fi masjidin musharrafin an hana mu mu mai sallah a masallacin da aka dankare ginsa. Yace Abdullah ibn Umar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam musharrafin wanda aka gina shi da tudu yana littafin al-musannaf littafin ibn abi shayba kitabu salat fi zinati al-masajid wa ma jaa fiha hadisi na 328 an hana sahabbai inji Abdullah ibn Umar. Akwai hadisin babu shakka wanda yake cewa ubnul masajida wattakhizuha jamma ku gina masallatai ku rike su wato marasa tudu kada masallatan ku su zama masu tudu yana cikin al-musannaf da ibn abi shayba amma malaman hadisi suna cewa hadisin yana da rauni. Hadisin da yake cewa kada a gina masallaci da tudu ubnul masajida wattakhizuha jamma wattakhizuha jamma yani allati la shurafa laha la shurafa laha kamar yanda yazo a lisanul arab mujallad na 3 shafin 204 masallatan da ba su da tudu wannan yazo cikin umurni da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. Hadisin Abdullah ibn Umar hadisin yana da rauni kamar yanda yazo a silsilatu da'ifa hadisi na 674 da kuma as-samarul mustatam a mujallad na farko shafi na 463. To amma akwai hadisin Abu Darda'i wanda shi ma yana nuna tsawatar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yana cewa idza hallaitum masahifakum idan kuka dinga yin qur'anan ku kwalliya wa zakaraftum masajidakum kuka dinga yi wa masallatan ku ado faddamaru alaikum manzon Allah yace halaka ta tabbata akan ku. Wannan hadisin riwaya ta Abu Darda'i kaga shi ma yana nuna akwai tsawatarwa game da yi ma alqur'ani ado ko kuma yi wa masallacin Allah kwalliya wanda kuma abu ne wanda yake ya shahara ka sani duk mai rubuta alqur'ani ya san akwai kwalliya da yake yi ma alqur'ani za a yi zane a kawo tawada mai launi daban-daban a yi wa alqur'anin kwalliya wanda shine abin da manzon Allah ya hana haka masallacin a masa ado a yi zane-zane manzon Allah ya ce idan kun yi to halaka ta tabbata akan ku. Wannan hadisin yana da tsawatarwa kuma hadisi ne hasanun yana da kyau in ka duba sahihul jami'i saghir hadisi na 585 da kuma silsilatu sahiha hadisi na 351 annabi sallallahu alaihi wasallam yace faddamaru alaikum halaka ta tabbata akan ku idan kuka koma yi ma alqur'ani kwalliya kuka koma yi wa masallace kwalliya wato wannan idan ka dauka addu'a ce annabi yayi to babu shakka addu'a ce mai tsanani saboda addu'ar manzon Allah Allah bai kin karba idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a to Allah yana karba wannan shine fassaran aya ta 63 ta suratul nur la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kar ku dauki addu'ar annabi a tsakankaninku kamar addu'a da kuke yi ne kuyanku wannan fassara ta biyu kenan wacce malaman sunna suka yi in ka duba tafsirin ibnu kasir na ita wannan aya wato la ta'taqidu anna du'a'ahu ala ghairihi ka du'a'i ghairihi kar ku dauka idan annabi yayi addu'a addu'ar annabi tana kamar addu'an da kowannen ku yake yi zaka yi addu'a ba amsa ba fa inna du'a'ahu mustajabun shi addu'ar annabi ana karba don haka fahzaru an yad'u alaikum fatahliku ku yi hattara kada manzon Allah ya muku addu'a idan ya muku addu'a za ku halaka to gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yana cewa idan kuka koma yi ma qur'ananku kwalliya masallatanku ana musu ado ana zane zane faddamaru alaikum to halaka ta tabbata akan ku inji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda za a canza manufar ainihin da ya kawo alqur'ani da kuma manufar da ya karantar da mu gina masallaci an koma yawa masallaci ado da kuma littafin alqur'ani waɗannan hadisai babu shakka malaman sunna suna la'akari da su tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi irin wannan addu'a ya gwada cewa yima masallaci kwalliya abu ne wanda bai dace da sunnarsa ba sannan dalili na uku shine bayanin da muka yi cewa idan aka yi wa masallaci kwalliya yana dauki hankalin mai salla yana raba shi da al-khushu' tawali'u da ake nema a samu ga mutane lokacin da suke salla za a rasa wannan tawali'u kuma in ka dubi tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga ishara da yayi ta mana game da muhimmancin tawali'u a sallah muhimmancin tawali'u a sallah kana sallah a same ka da nutsuwa hankalinka yana la'akari da abin da kake faɗa misali akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin Ka'aba waɗanda suke kulawa da Ka'aba zuriyan Usman bin Talha ne tun a zamanin jahiliya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da musulunci aka samu fathu makka ya kyale musu ci gaba da kulawa da ka'aba lokacin da manzon Allah ya shiga ɗakin ka'aba sai ya ga ƙaho biyu na ragon layya a rataye a cikin ɗakin ka'aba ƙaho guda biyu ragon da aka fanshi ɗan annabi Ibrahim alaihi salam to wannan rago ƙahonsa yana cikin ɗakin Ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya fita sai ya aika mishi Usman bin Talha ya ce masa inni kuntu ra'aitu qarnayil kabshi lokacin da ya shiga ɗakin Ka'aba naga ƙaho biyu ɗinnan na wannan rago dakhaltu albayta lokacin da ya shiga ɗakin Ka'aba fa nasitu an amuraka an tukhammiraha na manta in maka umarni ka rufe wannan ƙahon fa khammirhuma don haka yanzu nake aiko maka wannan umarni ka rufe waɗannan ƙaho guda biyu abinda yasa nace ka rufe fa innahu la yanbaghi an yakuna fil bayti shay'un yashghalu al musalli bai kamata a samu wani abu a cikin Ka'aba wanda zai dauki hankalin mai sallah ba inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ya gaya masa dalilin da yasa yace a rufe waɗannan ƙahon ragon guda biyu saboda kada a samu wani abu da zai dauki hankalin mai sallah a cikin ɗakin Ka'aba shine wanda ya rawaito hadisin yake cewa lam yazal qarnal kabshi fil baiti hatta ihtaraqa al baitu fahtaraqa waɗannan ƙahon ragon basu gushe ba suna cikin ɗakin Ka'aba har sai da aka samu wani zamani wanda Ka'aba ta samu gobara a dalilin gobaran ƙahon nan dukansu suka kone wannan yana cikin al-Musnad al-Imam Ahmad mujallal nabiyar shafin 380 kuma Albani ya ce hadisin ya inganta yana sahihul jami'i sagir hadisi na 2504 da sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 2786 wanda a dalilin haka Ibn Kathir littafin tafsirin suratu safat aya ta 101 suratu safat aya ta 101 inda Allah yake magana game da tarihin annabi ibrahim alaihi salam lokacin da Allah ke cewa fa basharnahu bi gulamin halim mun yi wa annabi ibrahim albishir zai samu yaro mai hakuri waye wannan yaron an samu sabani tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shin wani yaro ne wanda annabi ibrahim yayi kokarin yanka shi wanda Allah ya fanshe shi wa fadainahu bi zibhin azim wanda Allah ya fanshi wannan yaron da wani abin yanka mai girma aka kawo rago daga gidan aljanna aka fanshi wannan yaro shin annabi isma'il ne ko annabi ishaq hatta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu sabani game da ainihin yaron da aka fanshe shi da wannan rago shine ibn kasir yace to tun da gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga dakin ka'aba ya taras da kaho guda biyu kaga haza dalilun mustaqillun ala anna zabiha isma'il wannan dalili ne wato mai tabbatar da cewa yaron annabi ibrahim da aka yi kokarin yanka shi shine annabi isma'il alaihi salam fa inna quraishan tawarasu qarnayil kabashi alladhi fada bihi ibrahim khalfan an salafin saboda larabawa suka dinga gadon kahon wannan rago tun daga zamanin annabi isma'il ana gadon kahon wannan rago ana aje shi a dakin ka'aba har zuwa zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga da a ce ba gaskiya bane babu shakka da manzon Allah zai ce fitar da waɗannan kahon guda biyu daga dakin ka'aba amma manzon Allah bai ce a fitar ba sai ya ce ka rufe kahon saboda kada ya dauki hankalin mai sallah ka rufe kahon dan kada ya dauki hankalin mai sallah shine ibnu kasir yace wannan dalili ne da yake nuna cewa annabi isma'il alaihi salam shine dan annabi ibrahim wanda aka yi kokarin a yanka shi Allah ya fanshe shi in ka duba littafin al-imamu suyuti al-hawi lil fatawi a mujallad na farko shafin 471 shi ma yayi magana akai yana cewa annabi isma'il shine yaron annabi ibrahim alaihi salam wanda aka yi nufin za a yanka kuma Allah ya fanshe shi wannan ita ce fahimtar sayyidina ali abdullah ibn umar abu huraira abu tufail sa'id ibn jubair al-imam mujahid al-imam sha'abi yusuf bin mihran al-hasan al-basri yace da muhammad bin ka'ab al-quradi sa'id ibn al-musayyib da abu ja'far al-baqir da kuma abu salih ar-rabi'u bin anas al-imam al-kalbi abu amr bin al-ala'i da al-imam ahmad bin hanbal da ma wasu malamai magabata yana cewa akasarin sahabban manzon Allah da tabi'ai wannan ita ce fahimtar su kaga anan yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata ishara gare mu lokacin da ya shiga dakin ka'aba ya ga wannan kaho ya ce a rufe da ya ce a rufe mahallu shahid lafazin da manzon Allah ya faɗa fa innahu la yanbaghi an yakuna fil baiti shay'un yashghalul musalli bai kamata a samu wani abu a cikin ka'aba wanda zai dauke hankalin mai sallah ba wannan shine abin lura tunda bai kamata a samu wani abu annabi ya ce shay'un ko menene bai kamata a same shi wanda zai dauke hankalin mai sallah ba wannan akan haka malamai suka gina dukkan wani hukunci akan duk wani abin da zai iya dauke hankalin mai sallah a cikin masallaci bai dace ba saboda manzon Allah ya hade maganarsa yace la yanbaghi an yakuna fil baiti shay'un yashghalul musalli ko menene wanda zai dauke hankalin mai sallah bai kamata a same shi ba wanda yasa kaga malamai na bada fatawa duk wani abu in ma za a sa shi a masallaci to kare zama goshin masallacin saboda me kada a taka wannan maganar ta manzon Allah saboda idan mutum yana sallah mafi sauki in ya daga idan sai ya kalli gaba to gaban nan da zai kalla ya zama kada wajen rubuta sanarwan ku ya zama yana goshin masallaci la kaga kenan directly kamar yana dauke me hankalin mai sallah wannan in ka duba duk fatawar malaman sunna haka zaka tarar suna yi saboda la'akari da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa baya ga cewar akwai lokacin da manzon Allah yake sallah a ɗakin Aisha Allah ya kara mata yarda yana ce mata amiti anni kiramaki haza suturar da Aisha ta saka wanda mata ke ado da shi a raba gado da labule manzon Allah yake cewa cire wannan sutura saboda me fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ribu li fi salati zane-zanen da ke jiki yana ta bijiro min idan ina sallah. Al-Imam Ahmad ya kawo hadisin da Al-Imam Al-Bukhari, musamman ma Al-Imam Al-Bukhari yayi hadisin babi yana cewa babun in salla fi thawbin musallabin aw tasawira hal tafsudu salatuhu. Babin da Al-Imam Al-Bukhari yayi idan mutum yayi sallah ya zama a jikin kayansa akwai zane ko akwai cross, shin sallar mutum tana baci ko ko ba ta baci? Wa ma yunha an zalika. Al-Imam Shawkani yayi magana akai yana cewa al-hadisu yadullu ala karahati salati fil amkina allati fiha tasawir. Wannan tsawatar wanda annabi yayi ma Aisha cewa ta kawar da wannan labulan wanda ya zama akwai zane-zane a jiki, ishara ce da take nuna cewa babu kyau mutum yayi sallah a wurin da ya zama akwai zane-zane, akwai hotuna. To bare ga wanda ma zai dankara hotunan a cikin masallaci, a masallacin zai kawo hotuna ai taratayawa. Wanda manzo Allah yake cewa amiti anni qiramaki hadha, kawar da wannan sutura gare ni. Saboda me? Saboda yana dauke hankali na idan ina sallah. To idan kuma ya zama a masallacin an saka hotuna fa, kaga magana ta kare. Batun manzon Allah an riga an yi jifa da shi sallallahu alaihi wasallam. Abinda manzon Allah ya tsawatar ba a yi la'akari da shi ba. Saboda haka malamai suke cewa babu kyau idan ma masallaci akwai zane-zanen, to sallah a gurin ma makaruhi ne. In ji al-Imam Shawkani, al-hadisu yadullu ala karahati salati fil amkinati allati fiha tasawiru, duk wurin da ya zama akwai hoto a ciki to sallah a gurin makaruhi ne, bai da kyau ko ina ne. Yace wa kad taqaddama karahatu zakhrafati almasajid wa tasawiru naw'un min zalika, wa kad taqaddama aidan alkalam ala siyab allati fiha tasawir, wa dalla alhadith aidan ala anna salata la tafsudu bi zalika. Wannan hadisin yana nuna cewa don kai sallah a gurin da ya zama akwai hoto sallan ka bata baci ba. Me hujja? Saboda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Aisha ki kawar da wannan kyallan, saboda zanen jikinsa bai gushe ba yana ta bijiro min ina sallah. Kaga Annabi bai sake sallan ba yi, tunda bai sake sallan ba kuma yayi sallah a wurin, sannan akwai zanen, kaga ya gwada cewa sallah a gurin ba ta baci saboda akwai zane, amma bai kamata a yi sallah a gurin ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da Aisha akai. Dalili na hudu, wato kawata ginin masallaci yana daga nau'i na almubazzaranci, shine sarful amwal ala tarfi wal mubahat. Akwai littafin da littafai da aka rubuta na alamomin tashin kiyama da yawa, amma daga cikin su babu shakka littafi mafi kyau daga cikin littafai mafi kyau shine littafin Sheikh Yusuf Al-Wabil, sunansa Ashratus Sa'a. Littafi ne da ya rubuta game da alamomin tashin kiyama bisa hujjan ayoyin Al-Qur'ani da hadisan Annabi Muhammad da bayanin sahabbai da tabi'ai, hujjoji ingantattu. Ya rubuta yanda zai kawar maka da dukkan wata shakka. Bayan ya kawo wannan yana daga cikin alamomin tashin kiyama, shine ka samu masallatanmu ana musu zane, ana rubutu, ana ado, ana kwalliya. Sai ya ce rahimallahu Umar, Allah kai rahama ga Sayyidina Umar da ya faɗi haka, domin Sayyidina Umar yana shugabanci, ya ba da umarni a yi ta gina masallatai, amma ga tsarin ginin sai da ya ba su formula na ginin masallacin. Sayyidina Umar sai da ya gaya musu ga yanda za a yi ginin masallacin a kinnan nasa, ka tabbata ka suturta mutane yanda mutum zai sallah ruwa bai sauko mar ba, mutum zai sallah kura bai shigo gare shi ba, a dai gina wuri na ibada illa iyaka, amma kwalliya da fenti da ado da waye ba naka ba. Sayyidina Umar ya faɗa kuma har yabar duniya haka akai, duk da cewa zamaninsa akwai dukiya. Fa innan nasa lam ya'khudhu bi wasiyatihi, yace mutane ba su ɗauki wasiyar Sayyidina Umar ba. Sayyidina Umar shugaba ne daga cikin shugabannin musulmai na farko ga ka'idar da ya aje, amma shugabanni da suka biyo bayansa ba su ɗauki ainihin tsarinsa ba. Wa lam yaqtasiru ala at-tahmir wa at-tasfir, ba ma fentin masallaci ba ne wanda abu ne mai sauki, bal ta'addu zalika ila naqshil masajid, bayan an gina masallacin sai an zane jikinsa, ai masa zane kama yunaqashu saub, yanda ka san ake musu tura zane da ado wato bahil tabahal muluku wal khulafa fi bina'il masajid sarakuna masu mulki suna ta alfahari ta wajen ginin masallaci wa tazwiqiha da yima masallace kulliya hatta atufi zalika bil ajab har dai suka yi abubuwan mamaki da dama sai ce wala shakka anna zakhrafat al masajid alama ala tarfi wat tabzir kawata ginin masallaci alama ce da take nuna almubazzaranci rashin aiki da dukiya ta inda ya dace mun ba ku misali da Kaaba a yanzu Saudiya ana kokari wajen hidimar masallaci amma wannan tsawatarwan annabi ba a yi la'akari da shi ba misali shine agogon da yake jikin Kaaba a yanzu agogon da yake jikin Kaaba a yanzu wanda wannan agogo a duniya yanzu babu agogo wanda ake kira dogon agogo shine wanda aka gina aka sa shi akan wani bene babu ginin da yake da tsawo kamar sa sannan babu hotel da yake da tsawo a duniya kamar sa saboda kana kilomita 30 zaka hange shi kafin ka iso Kaaba kafin ka iso Makka tsakaninka da Makka kilomita 30 zaka hange wannan agogon kuma an tsara shi an kashe kudi Jamusawa suka yi aikin sa an kashe akalla biliyan dala ba naira ba idan ana magana naira ka ce kudin kadan ne dala biliyan ba miliyan ba dala biliyan 23 wajen ginin wannan agogo kafin a gama shi wanda tabbas da a ce wannan kudin biliyan 23 dala biliyan 23 da a ce za a sarrafa wannan kudi wajen da'awa kawai ga kafirai a Afirka wallahi sai ya girgiza fadan Vatican saboda kudin ba kadan ba yana da yawa kudin da yana da dimbin yawa sannan ba shi da wata fa'ida mecece fa'idar sa muna wani zamani wanda lokaci ba komai bane kana da handset akwai time a jikin sa a jikinka akwai agogo akwai time a jikin shi in ma baka da agogon na kusa da kai yana da shi sannan ma bayan wannan agogon a cikin masallacin akwai agoguna da yawa kusan inda duk ka dubi dirka ki 1 2 3 zaka ga an sa agogo to kaga kenan wancan na saman ba shi da wata fa'ida mecece ainihin fa'idar sa shine abinda manzon Allah ya faɗa kawata ginin masallaci ba shi da wata fassara da ta wuce wannan ga kudin da aka kashe yana da dimbin yawa wanda ba shi da wata ma'ana akai wannan bai saba ma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar mana akai ba akwai malamin da ake kiransa al-imam Muhammad bin Ahmad ibn al-Hajj mai littafin al-madkhal abu jalla na hudu na biyu shafi na 214 yana cewa yambagi lahu ay li waliyil amri ya kamata ga shugaba an yugayyara ma ahdasuhu ahlul bid'ah wal ahwa min az-zakhrafa fil mihrab wa ghayrihi ya kamata shugaba ya zama wato ya canza abubuwan da aka kirkiro na bid'a wajen kawata masallaci da sauransu fa inna dhalika min al-bid'ah saboda yin hakan yana daga nau'in bid'a wa huwa min ashratis sa'a yana daga cikin alamomin tashin kiyama yana daga cikin alamomi na tashin kiyama baya ga cewa rubutu a jikin masallaci shi kansa ya saba ma sunnar manzon Allah domin akwai hadisin da yazo a cikin al-musannaf na ibnu abi shayba kitabu salati al-kitabu fil masjidi min al-qur'an aw ghayrihi hadisin 492 hadisin muhammad bin zubair al-hanbali yace zamanin umar bin abdul aziz ra'a ibn allahu kataba fil ha'iti Umar bin Abdul Aziz ya ga yaronsa ya rubuta bismillah a jikin katanga fa darabahu sai da ya murduka a dalilin haka ya rubuta bismillah a jikin katanga Umar bin Abdul Aziz sai da ya masa duka to yanzu masallatanmu dake da rubutun ayoyin alqur'ani nawa shi yasa saboda abin zai zama ruwan dare manzon Allah yace alamar tashin kiyama dan za a waye gari masallacin kuma idan babu wannan kun zama kauyawa to tunda abu da ya faru daga masallatan harami Makka Madina jikin masallaci an rubuta ayoyin alqur'ani wanda ko duka ya saba ma ainihin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalili na biyar yin haka kamar yanda al-imam al-khattabi ya fada yanda Abdullah ibn Abbas sahabi manzon Allah ya fada yace yu'addi ila an yatashabbahu bi ashabil milal al ukhra min al yahudi wan nasara, yana sa mu kwaikwayi yahudawa da nasara, yana sa a kwaikwayi yahudawa da nasara, domin coci shike da wannan tsari, ai ta zane, ai ta wasu abubuwa, ba masallaci ba. Idan aka waye gari masallatai ana musu haka, to an koma salo na yahudu da nasara. Sannan kuma hakan wulakanci ne ga addinin Allah, ba ɗaukaka addinin musulunci ba ne. Karka ɗauka daraja alƙur'ani ne a rubuta shi a jikin katanga, ka daraja alƙur'ani ka ɗauki tawada ka rubuta a jikin katanga, wanda malaman sunna suna cewa wulakanta alƙur'ani. Kamar misali, in ka duba littafin al-itqan fi ulumil qur'an na al-imam Suyuti a mujallal nabi shafi 418, yana cewa tukrahu kitabatuhu alal hitan, makaruhi ne a rubuta al-qur'ani a jikin bango, makaruhi ne, wal jidran wa ala suqufi ashadda karaha, rubuta al-qur'ani a bango wato kamar ainihin jinkam ginin, wannan tsaya fi tsananin karhanci. Mai dalili, li'annahu yuta'u, saboda komai dadewa za a hau sama a gyara. Idan aka rubuta alqur'ani ainihin wato a jikin rufin masallaci, kaga wani in ya hau sama zai yi gyara, yana saman alqur'ani. Akwai ya bada labarin da Abu Ubaid ya bayar game da Umar bin Abdul Aziz, yana cewa lokacin da Umar bin Abdul Aziz yake shugabanci, ya ce la taktubul qur'ana haisu yuta, kada ku rubuta alqur'ani wurin da za a iya takawa. Sannan dalili na shida, zane a jikin masallaci bid'a ne, zane bid'a ne, wa kullu bid'atin dalala, kowace bid'a kuwa bata ce. Me dalilin da yasa aka ce zane a jikin masallaci bid'a ne? Saboda kai la'akari da hadisin da muka karanta na Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma umirtu bi tashyidil masajid, ni ba amin umurni in dankare ginin masallaci ba. Ka lura da wannan lafazi, ba amin umurni in dankare ginin masallaci ba, anan ba a yi umurni gare shi ba, kaga kenan ba umurnin Allah, ba umurnin annabi Muhammad. To sai ka dawo hadisin Aisha, Allah ya kara mata yarda, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddu, duk wanda ya kawo abin da babu shi a cikinsa, to ana mayar masa. Shi yasa a littafin Subulus Salam, littafin al-Imam Sana'ani sharhin Bulughul Maram mujallad na farko shafin 265, yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ma umirtu bi tashyidil masajid ish'arun bi annahu la yahsunu zalika fa innahu law kana hasanan la amarahu Allah bihi, da a ce abu ne mai kyau da Allah ya umarci annabi yayi, tunda Allah bai yi umarni ga annabi ba, ya nuna cewa abu ne mara kyau. الامام النووي الكتاب الشرح المهذب شينه كتاب المجموع مجلد النبي شافين 177 يچه من البدع, yana daga nau'in bid'a al-munkara, ma yufalu fi kaseerin min al-buldan, abinda ake yi a garuruwa da yawa, min iqadil qanadil al-kaseerati al-azimati sarf, akunna fi tulu da yawa, fi layali ma'rufa min as-sana, wasu wato wani dare a shekara kaman daren nisfu sha'ban, idan watan sha'ban ya raba tsakiya, a wannan dare ana kunna fitilu masu haske a wasu masallatai, fa yahsulu bidhalika mafasidu kaseera, ana samun barna mai yawa a dalilin haka, barna mai yawa a dalilin haka, minha mudahatul majus, wannan yana daga alamar kwaikwayon kafirai, fil i'tina'i bin nar, ta wajen la'akari da wuta, wal iksari minha, wa minha ida'atul mali fi ghairi wajhihi, da kuma batar da dukiya ta hanyar da bata dace ba, wanda kuma yana daga cikin abin da wannan agogon da aka gina a gefen Ka'aba yake da shi. Akwai lokuta na shekara, kamar misali daren sallah, akwai wutan da ake sawa agogon yana fitarwa yana haska garin Makka gaba ɗaya, wannan kaga ba abu ne na ibada ba, illa kawai ɗauka hankalin mutumin gari ga abin sha'awa, kuma yana kama da abin da kafirai ke yi, kamar ana cewa yau daren Kirsimeti ko ko daren New Year, a yi ta harba mai ake ce masa knockout, irinsa ne aka yi wa wannan agogon da yake jikin Ka'aba, wanda idan aka ce maka gobe sallah kana Makka, za ka ga abin da agogon yake harbawa, yana harba wuta, yana fidda haske, yana kaga wannan ƙawatawa ne ga masallacin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda kuma ya saba wa abin da manzon Allah ya faɗa, ya sabawa abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu. Yana daga nau'in bid'a babu shakka. Akwai littafin da ake kira Al-Ba'isu ala Inkaril Bid'i wal Hawadis, shafi na 62, littafin al-Imam Abdurrahman bin Ismail, wanda aka san shi da Abu Shama al-Maqdisi, shekararsa 770 rabuwansa da duniya yanzu. Haka in ka duba littafin Mawahibul Jalil sharhin mukhtasar, mujallad na farko, shafi na 551, al-Imam Malik aka masa tambaya, hal yukrahu al-kitabatu fiha bil qibla bi sabgi, a rubuta ayoyin alqur'ani a al-qiblar masallaci, a rubuta ayatul kursi aw ghayriha min bawari al-qur'an, kamar misali a rubuta qul huwallahu ahad koko falaki da nasi wa nahwiha, ko a rubuta ayatul kursi a jikin bango ko ta al-qiblar masallaci ko a zagaye. Ibn Rushd yana cewa kana malikun yakrahu an yuktaba fil qibla min al masjid shay'un min al qur'an, al imam malik ya kyamaci a rubuta komi a al qiblar masallaci aw tazawiq da wato zane zane jikin masallaci. Yana cewa inna zalika yashghalu al musalli, duk wani rubutun da za a yi a cikin masallaci yana dauke hankalin mai sallah. Sai ya ce wa qad kariha malikun an yuktaba al qur'an fil qaratisi, al-Imam Malik ya hana ma a rubuta al-Qur'ani a warka, fa kaifa bil juduri, bare kuma a ce jikin katanga, inji almajirin sai yake fada. Wanda in ka duba littafin da muka fada Mawahibul Jalil, littafin masabata al-Imam Malik, Allah madaukake masa rahama, Muhammad bin Rushd yace hadha mislu ma fil mudawwana, wannan yana daga cikin irin abin da bayani yazo cikin littafin mudawwana, fi min karahati tazwiqil masjid, babu kyau a zazzana jikin masallaci a markwalliya. Me dalili? Wal illatu fi zalika ma yukhsha ala almusallin min an yulhiyahum zalika fi salatihim, abinda ake tsoro idan aka yi wa masallaci zane zane zai dauke hankalin masu sallah. Haka al-Imam Abdul Rauf bin Taj al-Arifin al-Munawi al-Litafin Faidul Qadir a mujallad na farko, shafi na 366, fa zakharafatul masajid, yiwa masallatai kwalliya wal masahib, da yiwa alqur'ani ado manhiyun anha, wannan a shari'ar Allah an hana, li'anna dhalika yashghalul qalba, saboda wannan yana shagaltar da zuciya, wa yulhi anil khushu'i wat tadabburi wal huburi ma Allah ta'ala, yana shagaltar da mutun ya hana shi tawali'u, ya hana ka tadabburi tunani game da Allah subhanahu wa ta'ala. Sai yace inna tazwiqal masjid walau al ka'ba bifidda aw bizahabin aw fidda haramun mutlaqan, koda ka'aba ne a zana jikinta da zinari ko da azurfa haramun ne, wa bighairiha makruha, idan ba ka'aba bace to idan ba zinari da azurfa bane sai a ce makruhi, amma idan zinari da azurfa ne fa haramun ne. Daga cikin wadanda suka tsananta akwai Sheikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, wanda yake da littafin da ake kira Islahul Masajid min al-bida'i wal-awa'id, Albani yayi masa takhriji wannan littafin, littafi ne guda daya, amma yayi magana akan bid'o'i da suke cikin masallatai. Wannan littafin yana da muhimmanci saboda ya tattara bid'a da ake iya samu a jikin masallatai, yayi magana akai. Yana shafi na 271, yayi magana akan wato yin rubutu a jikin masallaci, yana daga cikin nau'in bid'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akai. Yana cewa tubziluna amwalakum, kuna batar da dukiyanku li ihalati ad-dini ila al-ibadati suwariya, ku canza addini a maimakon ibada ta zuci, addinin musulunci ya dawo ibada na zahiri na hoto. Ibadan hoto shine ginin masallaci, ibadan hoto, ibada na baɗini kuwa shine tsoron Allah da ke zukatan mutane. Yace kama hasala fil umami salifa allati i'tabat an jamalil aqida bi jamali jidranil ma'abid, kamar kristoci da yahudawa suka bar ainihin wato kyawun da ke tare da aqida, suka koma rikon abinda ya shafi kyawu na gini da sauransu, wanda kuma babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana tsawatarwa akai. Waɗannan dalilai su suka sa malamai, akasarin malaman sunna, suke cewa duk wani rubutu a jikin masallaci kagon masallaci ba shi da kyau ba ma rubutu ba rataye wani abu manna wani abu in a cike ne to musamman ta alqiblar masallaci malamai na tsawatarwa dama dama a mai da shi ta baya ga masallaci inda ba zai dauki hankalin mai sallah ba na'am akwai wadanda ke ganin babu laifi kamar yadda muka ce fahimta ce da ta rabu gida biyu amma galibin malaman sunna abin da suka faɗa kenan saboda waɗannan dalilai da muka karanta hadisai tabbatattu daga bakin manzon Allah da kuma sahabbansa ga magana sayyidina Umar Abdullah ibn Abbas Anas ibn Malik sahabbai ga sunan da dama waɗanda suka yi magana akan tsawatar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma kuma akwai malamai kashi na biyu waɗanda suke ganin babu laifi don an kamba makin ginin masallaci an masa ado in ka duba littafin ilamu sajid littafin al-imam badruddin az-zarkashi shafin 332 da umdatul qari sharhin sahihul bukhari babu bunyanul masajid mujallad na hudu shafin 204 da bayanin al-imam bagawi al-littafin sharhu sunna suna cewa idan aka daukaka ginin masallaci yana daga nau'in daukaka al'amarin musulmai idan ba a daukaka ginin masallaci ba yana iya zama wato kamar naƙasa darajar musulmai wanda wannan shine dalilin da yasa kaga wasu shugabanni hatta kamar Saudiya ba su bar ainihin abin da suke aikatawa ba saboda dogara da fatawar waɗannan malamai hujjar su anan ita ce sayyidina Usman ya canza yanda ginin masallaci yake a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zamanin sayyidina Abubakar da zamanin sayyidina Umar ya canza tsarinsa da aka matsa sai ya ce ai ga hadisin manzon Allah man bana lillahi masjidan duk wanda ya gina masallaci domin Allah yabtagi biha wajha Allah banallahu lahu baitan fil janna to wannan tunda an samu sayyidina Usman ya canza tsarin ginin masallaci daga yanda yake a zamanin annabi ba laifi bane yanzu ma don an canza tsarin ginin masallaci daga ainihin yanda yake a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musamman saboda la'akari da aya ta 18 ta suratu tauba innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin kaga ayar alqur'ani tana nuna cewa babu mai iya raya masallatai sai wanda yake imani da Allah da ranar karshe don haka don an samu wani yana kokarin ado ga masallaci ba laifi bane ana su fahimta amma in ka lura wannan ita ce kadai hujjar su bayan da za a yi a karata da hujjojin da muka karanta bayan da za a yi wannan hujja ta kawar da waɗancan hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai mahallu shahid wani abin da ya auku zamanin Umar bin Abdul Aziz kamar yadda muka ce wanda ya fara yi wa masallacai kwalliya ba sahabi bane bayan karshen zamanin sahabbai ne to ana nan har aka kawo zamanin da Umar bin Abdul Aziz ya zama shugaba hijira na da shekara 99 kusan shekara 100 kenan daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Umar bin Abdul Aziz ya zama shugaba sai ya yi kokarin ya rusa masallatan da shi wancan sarki ya gina ya rusa su ya mayar da su a tsarin da sunna ta nuna yana nan yana kokarin zai yi haka ana nan sai wata rana aka samu tawagar wasu mutane daga ƙasar Rum suka taho Damascus suka zo ziyara gare shi suka ga yanda masallatai suke dankara ga bus taba ganin gini irinsa ba hankalinsu sai ya tashi babban ainihin shugaban tawagan wanda babban malami ne a cikin addinin su ya daga ido yana kallon ginin da aka yi na masallaci a birnin Damascus ya yi tagumi sai ake tambayarsa me ya faru sai ya ce da can inna kunna ma'ashara ahli rumiyya natahaddasu anna baqa al-arab qalil mu hirar da muke a ƙasar Rum muna cewa larabawa tashi da suke a yanzu na samun nasara a duniya muna ganin cewa ba za su dade ba wato tauraruwarsu za ta bace tashin da larabawa suke yi ba zai dade ba to amma tunda nazo garin nan naga irin wannan gini sai naga alamar lalle nan da shekara dubu ma albarka, wato kenan ba kusa nan za a ga ƙarshen mulkin Larabawa ba. To da waɗanda suka ji wannan magana daga babban cikin waɗanda suka yi tawaga ga Umar bin Abdulaziz, aka samu wani wanda ya tafi ga Umar ya ce masa, to yalla bai ga abin da fa waɗannan manyan mutane suka faɗa ganin waɗannan masallatai, kai kuma gashi kayi himma za ka rusa. Sai ya ce, ara masjidakum hadha gaizan alal kufari, to kenan na ga alamar wannan ginin duk da cewa ya saba ma sunna ya zama abin haushi ga kafirai. To idan tsayuwarsa zai zama zai ba ma kafiri haushi, to ai barinsa shahida cewa, saboda haka sai ya ki rusawa. To sai ka yi kwatance da wannan agogo misali da yake Makka, wanda Turawa babu shakka ba irin magana da basu yi akan wannan agogon ba, yana ɓata musu rai kasancewar a yau a duniya babu agogon da ya yi darajarsa. Da ana alfahari da Greenwich wanda yake Ingila, to yanzu ana magana akan agogo ne na Makka. Don haka Larabawa sun fara ma ɗaukan mataki na yin watsi da lissafin lokaci na ƙasar Turai, za a koma lissafi ne da lokaci na Makka. Kaga kenan akwai wani sashi na fa'ida game da shi wannan agogo da hukumar ta Saudiya ta yi. Kenan in aka yi la'akari da tasirin da ginin masallaci yake ma kafirai na jin haushi, wato kenan ana iya cewa an samu wata fa'ida ta wannan gefe. Illa dai abinda malamai ke faɗa, ko a hakan ma kada ya zama an aikata abin da ya saba ma sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shine mafi dacewa. Sannan in ka duba kamar littafin Kitabul Insaf mujallad da 7 shafi na 10 da littafin Islahul Masajid na Al-Qasimi, Islahul Masajid min al-Bida'i wal Awa'id shafi 271, da zaka ga bayani da malamai suka yi. Ala kulli halin, tsayuwa ga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam shine tsira ga al'umma. Allah madaukake ya samu iya. Allah ya gafarta mana kuskure, ya ba mu lada kan abin da muka faɗa daidai. San ku akwai wani mai tambaya. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، وجعله الوارث منا، وجعل سعرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.